Matsalar rashin tsaro dai ta jima tana kawo koma baya a Najeriya, musamman a yankin Arewa. Alal misali, yankin Arewa yanki ne wanda ya fice wajen noman abinci, wanda gwamnatoci da yawa ke cewa suna baiwa muhimmanci da kuma ƙarfafa gwiwar manoma. Sai gashi wasu manoma sun shafe shekaru zaune a banza saboda barayi sun hana a shiga gonaki a yi noma, kamar yadda wani manomi Isa ta jihar Sokoto da ke Arewa maso yammacin Najeriya, wanda ya tsallake rijiya da baya daga hannun barayi, ke cewa
wannan gari suna muka dogara sikini ke harkokin na yawa an waye gari babu noma, wannan na muka gani amma da muka gani ba kasuwanci. Abin da zaka ci da bakin ka wallahi tallahi dan uwa gurin faɗa maka in ana sa agaji a isa saboda Allah da annabin Allah su samu mutane agaji abin da mutane za su ci da bakin don Allah don annabin Allah wallahi wallahi mutum da nake shekara ta 58 ba kita ba ita ba kita da gaba ba ka kita da yamma arewaci kudanci ba inda za ka fita tafiya da kan wuce da kilomita guda ba su ba kuma ni wani ga da an kai zara ganin ya faɗa maka sai dai Allah bai sauka ka ba wanda fita dan muna miki muna rungume da hannuwa ba abin da muke bankin bankin salatu.
Dan majalisar jiha mai wakiltar yankin Na'isa a majalisar dokoki Habibu Halilu Modaci ya ce ba wai hana noman ne kawai barayi suka yi ba, har da kisan manoman idan suka shiga gonakinsu.
A yanzu maganar da nake maka yau din nan ne da nake maka magana, mutanenmu da dama sun fita zuwa daji don shuka, amma sun koro su kuma sun kame wasu sun wuce da su. Jiya sun zo sun shiga cikin garin Modaci sun halbe mutum biyu sun sassare mutum guda, kuma haka ake abin yake kowane gari na karamar hukumar mulki ta Isa. Babu mai zuwa daji saboda yana tsoron a yi gaba da shi. Wannan abu ya ta'azzara, muna neman agaji ga gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha da gaugawa don a yi magance wannan al'amari.
Wannan yanayin dai ya jima yana kawo damuwa ga jama'a, sai dai gwamnati mai ci yanzu ta yi alwashin kawar da matsalolin na rashin tsaro a Najeriya. Duk da yake gwamnatin da ta gabata ma ta yi irin wannan alwashin wanda ta kasa cikawa, masana lamuran tsaro kamar Dr. Yahuza Ahmad Yesu na ganin cewa idan gwamnatin Najeriya da gaske take yi, to dole sai ta nuna da gaske take yi, don akwai ƙalubale a hanyar da ake sama yanzu idan za a magance waɗannan matsalolin.
Eh, ko da gaskiya ne a yanzu da gaggawa za a yanke mai hukunci ba, amma in ma zai iya to akwai waɗannan ƙalubale waɗanda na faɗa guda 7, kuma sannan akwai waɗansu guda 23 wanda suke majibiyansu. Wannan in tafiya ce tafiya, za mu dinga bin diddigi muna fito da su muna yin magana akan su in buƙatar haka.
Yankuna da dama ne a arewacin Najeriya ke fuskantar irin wannan matsalar, ta yan bindiga su hana shiga gonaki a yi noma domin a samu abinci, abinda kuma kan iya ci gaba da mayar da hannu agogo baya ga ƙoƙarin wadata ƙasa da abinci wanda gwamnatoci da yawa ke muradin cimma. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.